Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima yace dole ne a ƙara kaimi wajen yaki da ake da yan kungiyar Boko Haram idan har ana so a kawo ƙarshen su baki daya. Gwamnan ya bayyana hakan ne a fadar gwamnatin jihar a wani sakon sallah da yake gabatarwa a umman jihar. Gwamnan yace an samu nasarori game da yaki da ake da yan kungiyar Boko Haram din, amma yan kwanakin nan an dan fuskanci matsaloli don haka akwai buƙatar hara ƙarfi da ƙarfi na ganin cewa an kauda su baki daya.
For all the sacrifices you have made over the years for us to have some peace in this part of the world. 2 years ago, we were in a much more terrible shape than we are now. We still have the challenges, no doubt about it, but we have to give credit to President Muhammadu Buhari and the Nigerian Armed Forces.
Gwamnan ya ce ina so in miƙa godiya ga dukkanin al'umman da suka taka rawa da kuma suka sadaukar da kawunansu wajen sabar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa. Don a shekaru biyu da suka gabata muna cikin wani hali ne na kakanikaye duk da cewa har yanzu muna cikin matsala, amma dole ne mu yaba wa shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar da ma dukkanin jami'an tsaron da suka bada tasu gudunmawa wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda.
We have had tremendous challenges in the Moa, in Chibok, in Maiduguri, in all the nooks and crannies of the state.
Yace dole ne sai an ƙara kaimi kamar yadda nake faɗi a saman ma a makonni biyu da suka gabata mun fuskanci matsaloli sosai kamar a garuruwan Dambuwa da Chibok da Maiduguri kai a kusan dukkanin lungunan da ke faɗin wannan jiha.
Yes, we have some successes, but definitely we equally suffered a lot of setbacks. So all hands need to be on deck for us to have a lasting peace in this part of the world. It's not for us to take 2 steps forward and 1 step backward.
Yace mun samu nasarori amma kuma mun fuskanci koma baya, don haka dole ne a sake haɗa hannu wuri guda don mu samu zaman lafiya mai ɗaurewa a wannan ɓangaren ƙasar namu. Yace bai kamata mu yi kon gaba kon baya ba kuma a makonni ko kuma watanni masu zuwa za mu ci gaba da magana da jami'an tsaro don mu ga hanyar da za mu kullo na ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya da yake cinye cinyewa, amma dole ne ya ƙare.
It's a fight between good and bad. It's a fight between light and darkness. And believe me, in the fullness of time, we shall triumph over our adversaries.
Yace wannan fara ne tsakanin mummuna da kyakkyawa, fara ne tsakanin haske da duhu, kuma ina tabbatar muku da cewa nan da wani ɗan lokaci za mu kawo ƙarshen wannan matsala baki ɗaya. Gwamnan ya kuma taɓo batun rashin biyan albashi ga ma'aikata a wannan lokaci na sallah.
We have some technical issues with the payment of salaries. We actually wanted to pay the salaries on Friday, but I have to apologize to them.
Yace mun dan samu wasu matsaloli ne game da biyan albashin ma'aikata. A ran gaskiya da muna so mu biya wannan albashi ne tun ranar Juma'a, da haka dole ne nemi gafara a wurinsu don ba da so na bane hakan ya auku. Kusan shekara shida kenan muna biyan albashi duk lokacin da aka ce akwai wani biki kama daga sallah zuwa Kirsimeti, amma wannan karon an dan samu matsala ne na na'ura, da ta haka ina roƙon ma'aikatan jihar Borno su yi hakuri game da abin da ya faru, kuma na masa alƙawarin cewa wannan mako da zamu shiga kowa da kowa zai samu albashinsa.
So I wish to apologize to them and inshallah by the next working day we will be one of the salaries of people.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.